العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا ونور قلوبنا وقدوتنا وقاعدنا وقوة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وأتمنى لكم بركة الشبوة وأتمنى لكم تيمة البركة كما يندمك وتغني من تعمد أنقوى والمي قريم كده الشيخ مالم ناصر حفظه الله وين بيان يكباتا ما نواتو سمدي تيوى إيمان الله تيوى إن شاء الله أيوة بإذن الله زاء قباتا تبني قيم بيانكو محاضرة وكم فلكم وكم وتعبين بيشا في أقيدة عندما ناصبا وانا كما تنشيني وتو كم تمت أقيدة أتكم وانا مسلاتي في البركة na wato Umar Khattab dake anan cikin wato diaspora kenan a yayin babban gunin wato Jamhuriyar Nijar. A kwanakin da suka gabata an fara karatu mai wata munasaba ta sa an duke karatu, to da izinin Allah kuma za mu soma shi sanadiyar da ya sa za a gabatar da wannan bayani. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya wato bawa malam sabati kuma ya hana shi talaba biya ta harshe ko ta zuciya. Ina fata Allah subhanahu wa ta'ala ya samu amfana da abinda wato malam zai mana bayani da shi. Alhamdulillah, tafaddal mashruman ma'jura.
Alhamdulillah alladhi khalaqa al-ka'inat wa tafaddala 'alaina bi judihi war rahamat. هو الذي أرسل رسوله بالهدى والبينات وعضده لمن أنكر به بالمعجزات، أنزل التوراة والإنجيل والزبور وأتمها بالآيات، علام الخفيات قاضي الحاجات، والنظر إلى وجهه نهاية الغايات، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بايها كأن هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna sake jaddada godiyarmu ga Allah madaukakin sarki wanda cikin ikonsa da amincewarsa da kuma kaddarawarsa ya kaddara haduwarmu a wannan masallaci mai albarka, masallacin Umar ibn al-Khattab da yake unguwar diaspora a birnin Niamey, tare da ƴan uwa masu albarka domin tattaunawa karkashin inuwa ta addini mai albarka shine addinin musulunci. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara sabkan mana da albarkokinsa a cikin rayuwarmu gaba ɗaya. Kamar yadda ɗan uwa Malam Abdullahi ya gabatar da cewa za a tattauna ƙarƙashin wani maudu'i mai faɗi, wanda wannan maudu'in shine aka mishi take da aqida. To sai dai magana akan aqida tana buƙatar abubuwa masu yawa da kuma abin da ya shafi lokaci mai yawa, domin aqida idan ka ɗauki rayuwar annabawa ga baki ɗaya da rayuwar manzannin da Allah maɗaukin sarki ya aiko su zuwa ga mutane domin su tunatar da su, za ka ga mafi yawancinsu suna bayani ne akan aqida. Kar ka tafi nesa, ka tsaya kaɗai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, za ka ga sai da aka yi shekara 13 ana kira zuwa ga wannan aqidar tauhidi kenan. Lokacin da Allah madaukakin sarki ya aiko da Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai da ya shekara 13 a Makka kafin a koma Madina. to wannan shekara 13 duka an yi su ne ana kira zuwa ga mi tauhidi a kadaita Allah da bauta aqida kenan amma kuma da aka koma Madina sai kuma aka fara sabkar da hukumce-hukumcen da suka shafi wasu abubuwa tare da cewa a Makkah ba wai tauhidin kadai ake kira ba domin tun a Makkah ana sallah da dai sauransu amma dai an fi rakkazawa an fi ba da muhimmanci game da aqida me yasa saboda aqidan nan ita ce take gyara mutane duk inda ya zamanto an samu aqida lahiyayya tabbatatta to zaka ga mutanen nan sun zamanto mutanen kware sun gyaru al'umma za ta gyaru amma da zaran an samu aqida gurbatatta ta ruguje to zaka ga wa'annan mutanen sun ruguje sun lalace to shi yasa zaka ga Allah madaukakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da suka yi shekara 13 a Makka kafin su tafi Madina to a takaice dai za mu yi magana kan aqida to dan sauƙaƙawa kaina wajen gabatar da wannan muhadara na raba kusan mawdu'in kusan gida 7 idan lokaci ya bamu abu na farko muqaddima wanda na dan fara tun kafin ma in gabatar da wannan abu na biyu shine ta'riful aqida za a ji menene ake ce ma aqida abu na gaba shine kuma muhimmancin shi ilimin aqidar abu na gaba kuma shine karkasuwar aqida ma'ana karkasuwar tauhidi kenan domin idan aka ce aqida duka ana magana kan tauhidi ne abu na gaba shine zamu shi kuma abinda ake ce ma arkanul iman rukunnan imani abu na gaba zamu ga kuma wani irin romo ne wani irin falala wani irin lada mutun yake samu idan ya rike aqida lafiyayya abu na karshe kuma wanda zamu rike da shi shine cikawa al-khatima conclusion kenan kamar yanda suke hodi Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci abu na farko shine muqaddima gabatarwa kamar yanda na fara na yi bayani akan zaka ga annabawa Allah madaukakin sarki ya aiko su ne su kira al'umma su ga baki daya da mi da tauhidi shi yasa in ka diba zaka ga shi wannan abin da ya shafi aqida tana daga cikin abubuwan da suka fi muhimmanci dan adam ya sani dan adam ya karanta domin duk lokacin da ka samu aqida mai kyau to insha Allah ta'ala babu wata guguwa da wata hayaniya ta wasu da za ta zo ta rude ka amma da zaran ka rasa aqida zaka ga kuma wasu abubuwa makamantan haka sun zo wata guguwa wadda ba ta ka karata karya ba sai ka ga ta zo ta tafi da tunaninka ko wani abu makamancin haka me yasa domin shi wannan aqidan yana da alaka ne da Allah madaukakin sarki kadaita shi girmama shi bauta mishi yi mishi ibada da kuma muhimmancin sanin sunayensa da siffofinsa da kuma kadaita shi wajen bauta Allah madaukakin sarki kenan sannan kuma da yin imani da abin da ya shahi abin da ake ce ma gaibi abin da mu ba mu sani ba abin da annabawa gabaki daya bu sani ba sai abin da Allah madaukakin sarki ya sanar da su to wannan duk iya daga cikin abin da ya shahi aqida to saboda muhimmancin wannan ilimi na aqida sai yasa waɗanda suke jagoranci a wannan masallacin suka ga dacewar ayimi a fito a sanya karatun aqida a karanta domin ba karaman alkhairi bane ga wannan masallaci sannan kuma ba karaman alkhairi bane ga wannan unguwa sannan kuma ba karaman alkhairi bane ba ma ga Niamey sannan ba karaman alkhairi bane ga Niger in gabaki daya ma kai ga duniyar ma duka gabaki daya domin in ka dibi baya zaka ga annabawa duka aqida ce suke karantawa lokacin kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo kafin Allah ya turo shi a matsayin annabi zaka ga ana shirka ana hada Allah da wani wajen bauta wani yana bauta ma wani kai har gumki ake yi da dabino domin sayyidina Umar wani lokaci bayan musulunci yazo sayyidina Umar aka ganshi wata rana yana dariya sai aka tambaye shi sayyidina Umar wai lahiya kake dariya sai yace iya tuno jahiliya ne kafin addinin musulunci yazo wayya akai sai yace wata rana ne tahiyya ta kama su da tahiyya ta kama su suna cikin tahiyya to sai ya zamanto shi ko yana da Allah shi da yayi na dabino an yi hannu da kafafuwa da kai da sauransu yace kawai sai tahiyya ta yi tsaho da tahiyya ta yi tsaho sai ya zamanto kuma abinci ya kare guzuri ya kare to ga Allah dabino anan aje sayyidina Umar yace kawai can sai ya dauko Allah yace to Allah kai hakuri ka san halin da nake ciki da sai ya cire hannun ya cinye da anjima ya cire kawai ya cinye kai daga ji ka san da kawai ba dai abin da ya kamata bane shirme ne wannan sharholi ya ce kaman da wannan yake wato to haka ne to kaga da kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo duk haka ake tafiya kai wai ana cewa dakin Ka'aba gabaki daya an cika shi ne da gumakai wai ashe duk wani fami dake garin Makka suna da Allah su a cikin Ka'aba, kuma a cikin Ka'aban bayan allolin kowace fami kuma akwai Allah babba, wanda shi kuma yanzu in mutun yazo wajen Allah fami kin su ya roke shi ya ki amsa mishi sai ya wajen oga sai aje shi ma a roke shi. To wai ashe bayan fami ko suna da a ɗakin Ka'aba, to kowane gida kuma suna da Allah su wai da suke aje a gida, saboda wata bukata wai ba sai ka tafi abinda ya shafi Ka'aba ba kenan, a gida akwai wanda zaka roka. Kai bancin shi kuma kowa a cikin gida yana da Allah shi da yake yawo, mu a wannan lokacin sai mu ce a aljihu, ba wai dan aljihu gare su ba a wancan lokacin, kamar dai zamu fasara da mu kamar muna yawo yanda muke sa salula cikin aljihu muna yawo da ita, to wai kowa da Allah shi da yake yawo, wai me hikima? Saboda a hanya tana yawo wani abu ya same ka, wata bukata ta zo ma kenan sai ka hiddo, ba sai ka koma gida ba, kawai sai ka hiddo Allah ka roke shi. To haka ne rayuwar ta kasance kafin Allah madaukin sarki ya turo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To da ba a turo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka za a yi ta tafiya, kana gani a bayan an turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, imma saboda tabewa da wasu suke yi, zaka ga wai har dutsi suke bauta ma, kai har wai kare ake bauta ma, wasu har shanuwa suke bauta, saniya suke bauta ma. Idan ka tafi yankin India, shi yasa ma iya daga cikin dokar kasar India ba a yanka saniya, saboda wai saniya Allahn wasu ce, to ya za a ku yanka Allahn wasu? To iya daga cikin dokar da yasa ba a yanka saniya a India kenan, saboda wasu suna bauta mata. To haka ne ake ta tafiya cikin jahilci da duhu da sauransu. To sayyidina Umar sai ya ce, kawai sai muka zo mana, sai na cire hannu in cire kawa in cire kaza kaza da sauransu, ya ce to abin da muka yi a da shi ne in na tuno sai in yi dariya, saboda wannan abin kayan dariya ne ba kayan abin da ya shafi ilimi ba ne ba. To a takaice dai aqida abu ne mai muhimmanci. To idan aka ce aqida, ɗan uwa, mafi yawancin abin da muka sani mu abin da ake magana akan shi shine tauhidi, kadaita Allah. Domin idan aka ce aqida abu ne wanda yake shakundum, tana daukan tauhidin a ciki, tauhidin wani yanki ne daga cikin aqida. To duk lokacin da mutum ya rike aqida a cikin zuciyar shi, aqida mai kyau, domin idan aka ce aqida, akwai wanda su sun rike bautar saniyan nan da muka hodi aqidar su ce, kuma akan ta suke da gaske kuma suke yi. To shi yasa idan aka ce aqida aka yi shuru, dole sai an bayyana aqida ta musulunci, aqida ta kadaita Allah shi kadai. To wannan abin da ya shafi dai mukaddima kenan, zamu ji sauran bayanai saboda lokaci yana ta tafiya. Allah madaukin sarki ya taimake mu. Abu na biyu shine shi aqida. Idan aka ce aqida, wajen malaman larabci su suna kiran aqida da abin da ya shafi, suna ce mishi shine ar-rabt, domin kalma aqida suka ce ta samo asali ne daga al-aqd. Idan aka ce al-aqd shine kulli, mutun ya kulle wani abu, to shi yasa sai aka kira washi, domin fi'ilin shi kuma zai kasance aqada ya'qidu aqdan, to shine sai ya zamanto aqidatan, shi kuma ala wazni ina ga fa'ila, fa'ilatan kenan. To wannan shine abin da ya shafi kalma aqida a wajen malaman larabci. Abin da ake nihi shine kawai a kulle wani abu, kuma da hukunci akan wannan abu, kamar kulli dai ar-rabt wal ihkam, haka suke kiran shi. To idan ka koma wajen malaman shari'a kuma a addinin musulunci, malaman musulunci, malaman aqida, su kuma abin da suke ce ma aqida shine imani cikakke da mutun zai yi ga Allah madaukakin sarki, imani cikakke wanda babu wani tawaya a cikin shi. Ba za ka shiga wani yanayi ba ka ringa roƙon wani ya kawo maka mafita, a'a, in kai haka ba kai imani lafiyayye ba, ba ka yi imani, ba ka yi aqida, ba ka samu aqida tabbatatta ba. Shi ita aqida ka zamanto ka samu imani cikakke wanda babu wani nakasu gare shi ga Allah madaukakin sarki, sannan kuma ka yi imani da mala'iku, mala'ikun Allah madaukakin sarki, sannan ka yi imani da littattafan Allah madaukakin sarki, ka yi imani da kuma manzannin da Allah madaukakin sarki ya aiko duka, kuma ka yi imani da ranar tashin alkiyama. Wannan duk iya daga cikin abin da suke ce mami aqida in sun zo fassara shi. To amma idan muka je can gaba gaban mutabiyar, za mu ga rukunnan imani, domin shi wannan imanin da suka kawo wa'innan bayanai, to wannan abubuwan da suka kawo rukunnan da suke rike imanin ne. Yanzu ka yi imani da Allah cikakken imani, to kuma ba zai zamanto imanin nan naka ya zamanto ya tsaya ba, sai ka tallabe shi da wa'innan rukunnan guda nawa, guda shidda na imani. Kamar masallaci ne ko wata runhuwa, idan aka tashi zaka ga sai an yi abin da ya shafi mai ake ce mishi gimshiki, zaka ga wata an yi mata gimshiki hudu kamar masallacin nan ga gimshiki guda hudu nan to haka ne in an buge wannan gimshikan wata kila masallacin ba zai zauna ba zai yi me zai zube to shi wannan imanin wa'innan rukunnan guda shida ko mu ce wannan aqidar wannan rukunnan guda shida sune suke rike shi da zaran ka rasa guda kaga in runhuwa ce kaga za ta dan karkace to ina wanda ya rasa biyar gabaki da daya ya rike kaga ya shiga uku kenan kenan ba zai zauna ba to shi yasa wa'innan rukunnan guda shida su za su rike imanin ne to a takaice ban so in tsawaita game da wannan abin da ya shafi saboda lokaci kwarai yana tafiya za mu yi kokari mu je zuwa gaba ta uku shine abin da ya shafi muhimmancin ilimin aqida ilimin aqida yana da muhimmanci kwarai domin ilimin aqida shine tushe na addini shine asalin addinin sannan kuma shine tushen addini duk wanda ya rasa wannan aqidar to ya rasa addini ne ya rasa tushe kamar yanzu a zo a ce za a yi masallaci ne sai aka buge foundation kaga an shiga uku kenan domin ba zai zauna ba a zo za a fara gini a ce a fara daga sama ba a fara daga foundation ba kaga ba zai yi ba to shi yasa to ita wannan aqida ita ce foundation da za ta taimaka wajen imanin ka ya ringa ci gaba zamu zo in muna magana akan imani zamu shi bayani domin imani yana karuwa kuma yana raguwa yana karuwa yana raguwa watarin sai ka shi ka kana da imani kai ba ka bukata a karanto maka aya da hadisi wai cewa imani yana karuwa dan watarin sai ka ji wallahi a tsuma kake yanda ka san Allah yana gaban ka yana kallon ka kana jin imani kana jin tsoron Allah amma wataran kuma yanda ka san fandarare haka kike sai ka ganka kana aikata wannan ba kuma sai haka ba to wannan yake nuna maka ashe imanin yana zuwa yana dawowa ne to a takaice muhimmancin ilimin aqida abinda yake shine tushe kaga duk abinda aka ce maka tushe ne ko ai yana da muhimmanci to wannan kadai ya ishi aqida muhimmanci ilimin aqida sannan wannan aqidar kuma ita ce ake gina sauran ayyuka akan ta domin duk wanda ya rasa aqida duk wani aikin da zai yi a banza ne yanzu kafiri idan zai shigo masallacin ne yayin sallar isha'i da zamiyin anjima Allah zai bashi lada ba zai bashi lada saboda ba da aqida amma musulmi da yayi ba wai sallar isha'i ba farilla ko sallar nafila musulmi yayi zai samu lada to aqida ita ce take ake gina sauran ayyukan akan ta abin da ya shafi sallah azumi zakka da sauran duk wani abu na ibada to ana gina shi ne akan aqida sai aqida ta samu gindin zama sannan wa'innan abubuwan za su zo daga baya shi yasa ma zaka ga ayoyi sun zo da yawa a cikin alqur'ani da suke nuni akan cewa ita wannan aqidar ita ce abin da ya shafi tushe da kuma foundation na abin da ya shafi addini zaka ga Allah madaukakin sarki yana ambatawa yake cewa walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut Allah madaukakin sarki yake cewa haqiqa tabbas mun aiko da dan aike rasulan dan aike manzo ga kowace al'umma da muka yi mun aika musu dan aike wannan dan aiken menene yake yi sai Allah ya ce ana abudullaha wajtanibu at-taghut yana zuwa ya ce ma mutanen shi ku bauta ma Allah shi kadai ku nisanci dagutu abinda suke nihi da dagutu shine duk wani abin da za a yi mishi bauta ko menene kai yau ko kiranin nan wani zai dauka da sunan zai mishi bauta to kiranin nan ya zama dagutu to duk wani abin da mutum da za a bauta ma shine ake ce ma dagutu to a bauta ma Allah shi kadai a nisanci dagutu kaga wannan magana ita ce fassara kalmar la ilaha illallah wanda ita ce kalmar da ake gaya wa mutum ya sheda da ita kafin ya shiga musulunci wanda ba musulmi ba wanda kuma dama ya tashi a cikin musulmai shi wannan tuni dama Allah madaukakin sarki ya bar shi a matsayin musulmi domin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu mauludin yuladu ala alfitra duk wani da da ake aifa ana aifan shi ne akan musulunci aqida tabbatacciya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai dai uwayen shi in nasaru ne sai su maida shi ba nasare in kristoci ne in yahudawa ne su maida shi ba yahude in wasu iri ne ma su maida shi wasu iri amma dai ana aifan duk wani da za a aifa ana aifan shi ne akan yi ma Allah madaukakin sarki bauta shi kadai sai dai in ya taso ya ga uwayen shi ne sai ya zamanto sai a hankali to kaga wannan fassara la ilaha illallah domin suna cewa kalmar la ilaha illallah suka ce abu biyu ne akwai nafiyun da kuma ithbatun nafiyun shine korewa ithbatun kuma tabbatarwa to abu biyu ne an kore kuma sai aka tabbatar to menene aka kore nafiyun da aka ce nafiyun shine an ce la ilaha in ka tsaya daga nan baka ci gaba ba wannan kafirci ne domin cewa kai babu abun bauta kaga wannan ko ai kuskure ne duk wanda yace la ilaha kadai ya shiru to yayi kuskure ka ce babu abun bauta ka kore duk wani abun bauta wannan kuskure ne amma sai ka hada da illallah da kace la ilaha wannan la ita ce suke cewa la ce annafiya la wadda take ta korewa an kore duk wani abun bauta an kore saniya an kore dabbobi an kore rana an kore wata an kore mala'iku duk da ake bauta ma har Allah madaukakin sarki an ce babu abun bauta sai ka ce illallah sai Allah shi kadai duk wani abin da ake bauta ma wanda ba Allah ba to ba abin da ya cancanta a bauta mishi bane ba shi yasa ma ai ake cewa fassara ta shine la ma'buda bihaqqin illallah babu abun bauta da gaskiya bisa ga cancanta domin in baka ce bisa ga cancanta ba akwai matsala me dalili saboda duk wanda yake bauta masaniya da gaske yake bauta masaniyan nan ba wai ƙarya yake ba da gaske ne yake bauta masaniyan nan a matsayin Allah shi duk wanda yake bauta ma dutse da gaske yake bauta ma wannan dutsen amma ai dutsen bai cancanta a bauta mishi ba saniya ba ta cancanta a bauta mata ba rana ba ta cancanta a bauta mata ba to shi yasa in ka zo fassarar la ilaha illallah sai ka ce babu abun bauta da gaskiya bisa ga cancanta domin Allah shi kadai ya cancanta a bauta mishi saboda shi ya halicci mutane shi ya halicci kai wai in banda ma kidimewa ta dan adam shehi wai Allah madaukakin sarki ya halicce ka ya halicci saniya kana kallo saniyar zaka iya zawa ka taka mata yuwa ta mutu wai kuma wai kazo kana bauta mata wai kuma da gaske kake wai bauta mata kake dutsi da baya iya komi in an zo ruwa yana zuba sai kai zaka dauke shi ka kai shi inda ruwa ba zai same shi ba kai anya ku Allah ne haka sai kai Allah ne kai zaka mishi komi ai Allah madaukakin sarki ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira Allah ya fice haka shi Allah shine zai ce komi kai ikaza ana ruwa sai Allah ya ce kai ruwan nan tsaya nan take zai tsaya ba tare da wani gardama da sauransu ba kaga wannan shine Allah shine ubangiji wanda ya halicce ka domin in kai ka kalli kanka kai ka san da cewa kai wai a haka ne wai za a samu irin su Fir'auna da wasu tambadaddi wai su yito su ce wai su Allah ne wai su wai Fir'auna wai Fir'auna banda ma tabewa da irin iskanci na Fir'auna wai shi ba bai tsaya ga kan cewa shi Allah bane ba da yaga cewa mutane sun dan fara gane cewa akwai Allah sai ya ce kai wa qala ko fa qala ana rabbukumul a'la sai ya ce eh akwai kuna da ubangiji amma ni ne ogan kwata-kwata bari dai kan ce ni shi ya ce shi ne ogan kwata-kwata Fir'auna wai shi ne oga kwata-kwata ka kaji daga wannan ka san da tambada ce wannan to Allah madaukakin sarki yace kowace al'umma ya aika mata manzo dan yayi ne dan ya kira abota ma Allah shi kadai a nisanci dagoto kada abota ma kowa sai Allah kaga wannan ayar tana nuni akan cewa ashe farkon abinda annabawa suka yi kira zuwa gare shi menene shine aqida tabbatatta ingantatta shine bauta ma Allah shi kadai to wannan wata sunna ce ta Allah madaukakin sarki gabaye duk wanda zai tsaya akan sai an bauta ma Allah shi kadai yanda Allah yake so to sai ka dibi annabawan nan da irin abubuwan da suka fuskanta na sharri da cin mutunci da kage da tozartarwa da cin mutunci da korawa da maganganu dai waɗanda suke ba su da dadi to fa abinda zai nuna maka kai ma in ka tsaya akan wannan tafarkin ha zaka sha zagi za a ce kai dan iska ne kai shege ne kai wane ne kai wane ne so kaka damu domin ba abinda ba a gaya ma annabawa ba maudu'in yana da fadi kwarai ban so ina dauko sauran annabawa shi yasa nake dan takaitawa yanzu zamu takaita ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene ba a gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kai babu wani abu da yafi cin mutunci kamar a kalle ka a matsayin jagoran mutane a ce maka mahaukaci to busu babu kumiya suka kalli idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce wannan mahaukaci ne kai me aka gaya ma yanzu ma akan addini ba gaya ma komi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wanda haka manzon Allah bai ce naki ban yi ba a haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da da'awar nan domin me yasa saboda muhimmancin aqidar nan su ba sani ne ba jahilci ne yake damun su amma ai daga baya kana gani irin su sayyidina Umar wanda ada ba musulmai ne ba bal sun yaki musulunci amma sun zamanto su ne manya manyan musulmai daga baya wannan yake nuna maka an ci nasara kenan to shi yasa duk abin da za a ga ya maka a wannan tafarkin kai hakuri abu ne mai hucewa yanzu sayyidina Umar sai dai a ji labari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna karanta maganganun sa da rayuwarsa yanda yayi kamar wai ba a yi ba amma har an yi har an huce to rayuwar duka ya huce ce abinda suke ga ya mun shin wasu daga cikin su sun yi nadama sun yi kuka da ma busu yi ba me yasa saboda sun gane gaskiya to shi yasa duk wanda zai kama wannan tafarkin na aqida ko to billahi lazi sai yayi hakuri haka Allah madaukin sarki yake cewa wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun Allah madaukin sarki yace kuma bamu turo da wani manzanni ba kafin ka ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin manzanne bamu turo da wani ba illa nuhi ilayhi face sai mun mishi wahayi kaga ko duk wanda za a yi ma wahayi menene wane ne annabi sai mun mishi wahayi akan cewa kada ka bauta ma kowa sai ni Allah da kanshi yace sai Allah shi kadai za a bauta ma babu wani abun bauta sai shi to kaga wannan aya ita kuma wannan tana bayyana mana tana tabbatar mana da cewa ashe mi tauhidin nan aqidan nan shine tushen ayyuka domin duk wani annabi in yazo cewa sai kada a bauta ma kowa sai Allah shi kadai domin asalin bauta in baka bauta ma Allah shi kadai ba to kai asara ina masu cewa Allah uku ne Allah babba da Maryam da Annabi Isa kaga wannan duk shirme ne ina masu cewa muqaranatul adiyan a hada addinoni da zauran su wannan duk shirme ne Allah kadai yace shi kadai za a bauta ma duk wannan shirme ne zaka ga yanzu wai daga cikin musulmai wai ana ganin cewa wai su sun fahimci duniya ne sun fahimci rayuwa wai aje a zauna da kristoci lahiya a zauna da wa'incan lahiya har in ma za ta yi wa'azi kamar yanda wani dan Najeriya kwanan baya ya hito yana sukan ahlus sunna yana cewa wai in za ta yi wa'azi ai sai a ta yi da kristoci da musulmai su musulmai su yi wa'azin su su koma gehe su ma kristoci su zauna su yi wa'azin su su koma kaga wannan ya zama shirme ya zama film kenan wannan ba addini bane ba ya koma film kada ka tahi ko ina ba a fahimci alqur'ani bane ba katakata wai alqur'ani ba sai ka tahi nesa ba saboda ka san mafi yawanci dai salloli da ake hatta sallar asham zaka ga sai an kai alamtar kai fa daga can ake kamowa to akwai wata sura wadda ta bayyana wannan maganar ta su ƙarya ce da shirme da tambada kahin akai alamtar kai fa ita ce suratul kafirun mi Allah madaukakin sarki yace yace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qul ya ayyuhal kafirun kace ya ku wa'incan kafiran la a'budu ma ta'budun ni bazan taba bauta ma abinda kuke bauta ma ba na gumaka wala antum a'abiduna ma a'bud kuma kuma a yanda kuka nuna ba za ku bauta ma abinda nike bauta ma ba shine Allah wala ana a'abidun ma a'badtum kuma ni dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu musulmai gabaki daya Allah yana ce mana mu ga ya makafirai ba za mu taba bauta mu abin da su suke bauta ma ba wala antum aabiduna ma aabudu kuma kuma dai kun ce ba za ku bauta mu abin da muke bauta ma ba sai Allah bai yi shiru ba bai ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku ringa zuwa su su yi wa'azi kai ma kai wa'azi ba sai Allah ya ce ya manzon Allah ka ce musulmi lakum dinukum waliya din ku je can ku yi addinin ku ni ku bar ni in yi addini na to kaga wannan yake nuna cewa ashe babu wani zancen wai a zo a haɗu wai musulmi da ka akwai wani kafiri da ake haɗuwa da shi shi ma ba wai a haɗu bane ba a zauna a'a kafiri wanda muke ƙasa guda da shi za mu yi rayuwa mu'amala ta zaman lafiya ta ƙasa amma ba shi ke nuna ba za a yi wa'azi a ce kafirci ne babu kyau abin da yake ba ba shi ne yake nuna haka nan ba za a dai zauna ba za a yake shi ba za a zauna ba za a kore shi ba za a yi zaman lafiya da shi amma wa za a tabbatar da aqida a bauta ma Allah shi kadai domin Allah madaukakin sarki ce inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah ce lalle Allah baya gafarta ma duk wanda ya hada shi da wani wajen bauta kaga ko duk wanda ya bauta ma wani Allah ba Allah ya bauta ma ba to Allah ya ce wannan abun ba a gafarta shi to shine zaka zo ka ce wai in banna tambada wai aje wajen wa'azi da su wai su yi wa'azi kai wannan sai ka rasa ma me zaka ce Allah madaukin sarki ya kare mu to kaga Allah madaukin sarki yace amma yana gafarta wani laifi wanda ba shirka ba to anan ne akwai matsala anan shi ma saboda wani sai ya ji wannan ayar bai karanta karshen ba ko kuma sai ya boye karshen yaji an ce Allah ya ce innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika sai ya shiru Allah baya gafarta shirka amma duk wani abu kuma bayan shirka yana gafartawa sai ka ji mutun yayi shiru a idan sa ayar Allah ya ce ya liman ya sha'u ga wanda Allah ya ga dama ba kai ne zaka ce Allah ka gafarta mu ne ba ga wanda Allah ya ga dama ne zai gafarta ma duk wanda ya shirka Allah ya ce baya gafarta mishi wai sai ka hadu wannan magana sai a ce wai kuna kai mutane wuta a billahi lazi ba haka bane ba shi Allah shi yace baya gafartawa shi kuma Allah madaukakin sarki innahu la yukhliful mi'ad Allah baya saba alƙawari duk abinda ya wadi sai ya tabbatar da shi mu iya abinda aqida ahlus sunna ta tabbatar shine duk abinda Allah ya fadi a cikin alqur'ani zamu maimaita yanda ya wadi domin da Allah madaukakin sarki ba haka yake nufi ba abinda shi ya wadin to da ba zai wadi haka ba domin Allah baya tsoron kowa zai bayyana duk abin da ya ga dama ne domin duka mu bayin shi ne to Allah yana fadin abin da shi zai yi ne yace baya gafarta shirka duk wanda ya mutu yana shirka Allah ya ce wallahi ba zai gafarta mishi ba kowane ne shi in a ce kullum sabka alqur'ani yake so goma billahi allazi inda yana shirka Allah ba zai taba gafarta mishi ba wannan karatun alqur'anin nashi ba zai tsininin mishi da komai ba a ranar tashi alkiyama domin ya mutu akan shirka bal alqur'anin kanshi yana tsine mishi domin shi alqur'anin yana hana shi shirkan shine yake taurin kai da ya zamanto tambadadde sai yake aikata abubuwan na shirka Allah kare mu to kaga sai ka ida sa Allah ya liman ya sha'u ga wanda ya ga dama kada ka je ka zauna ka ce to tunda dai ba shirka nake ba dan shan sigari ne nake ko dan kaza kaza ne nake kawai ba matsala a Allah ya yi wanda ya ga dama ne yake gafarta mu ba kowa ba kana iya zuwa kana tunanin wai shan sigari kadai kake Allah ya ce billahi lazi ku babbaka shi a cikin mu da. Sai dai in kana da imani a cikin zuciyarka kana da imani munzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yake da imani a zuciyar shi daidai da kwayar zarra munzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace wataran dai sai ya shiga aljanna. Koda ka shiga wuta za a toya ka ne a maka azaba saboda kai taurin kai a duniya Allah ya ce kai kaza ka ki sai a toya ka ai maka azaba daidai taurin kanka sai daga karshe sai Allah ya hudda kai kai ka aljanna amma in kana da imani kana da tauhidi amma in shirka ce babu kai babu shiga aljanna domin Allah ya ce innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alaihi aljanna wa ma'awahu an-nar Allah madaukin sarki yace lalle yanda lamarin yake duk wanda ya shirka ga Allah faqad harrama Allah alaihi aljanna Allah yace haqiqa tabbas Allah ya haramta mishi aljanna wai shin aljanna ta wace ce ta Allah ko shi yake sa mutane to shi Allah shi yace duk wanda ya mutu akan shirka ya haramta mishi shiga aljanna wannan bamu da bukata amsa inda zai tafi domin a ranar tashi alkiyama gida biyu kai adda kai aljanna da wuta duk wanda aka ce an haramta mishi shiga aljanna ina zai tafi wuta zai tafi kuma sai Allah ya tabbatar ma wai dan ka wasu su to su ce eh ai Allah ya ce ai faqad haramallahu alaihi aljanna ya shiru to sai Allah ya ce wa ma'awahun nar muka tanadin mushi wuta zai dai Allah madaukin sarki ya kare mu to ɗan uwa shi yasa aqida take da muhimmanci tauhidi yake da muhimmanci duk wanda ya riki tauhidi wallahi Allah madaukin sarki zai sa mushi kwanciyar hankali a cikin zuciyar shi zaka ga mutum bai da ko sisi a aljihun shi amma billahi lazi kawai da ka ganshi sai kai tunanin miliyarder ne amma bai da ko bi me yasa saboda yayi imani da Allah tauhidin nan Allah shine ke badawa wannan halin da Allah ya bar shi a haka yayi imani da Allah ne ya bar shi haka kuma ba wai dan Allah baya son shi ne ba a'a bal Allah yana son shi da alkhairi ne mushi haka to shi yasa ka rike tauhidi domin ka samu tsira a gaban Allah madaukakin sarki ayoyin suna da yawa ya ku ƴan uwa musulmi haka zalika hadisi ya zo wanda ya tabbatar da cewa ita wannan aqida tauhidin shine abinda ake so abu na farko ayi kira zuwa gare shi domin lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika Mu'adh dan Jabal zuwa ga Yaman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika shi ya je yayi wa'azi anan kaga mutum guda Allah madaukakin sarki ya aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika kai annabawa ma ai dama annabawa guda guda ne Allah yake aikowa bal in ka hidda annabi mu annabi Musa da Allah madaukin sarki ya aiko shi tare da dan uwan shi Harun zaka ga kowanne annabi Allah madaukin sarki yana aiko shi ne shi kadai to anan akwai wasu masu shubha wanda suka ka shubha kan cewa hadisi mutawatir da hadis al hadithul ahad khabarul ahad wai hadisi wanda mutum guda sahabi guda ya rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai su ce wai ai wannan hadisin zato ne ba a yaqini bane ba baya nuna a tabbatar da shi baya nuni ka yarda manzo Allah ne ya wadi kaga wannan za a maida addini zato kenan to shin Allah madaukin sarki in ya turo annabawa annabi al'umma annabi 40 yake aikowa ko annabi guda wannan yake nuna ashe in mutum guda yazo da gaskiya dole a yi mi a yarda da ita kwanan nan ban jima ba malam yake min bayani akan wannan masala ta zo mini ne sai nake bayani akan ta malam yake cewa kaga da Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu ai aka ce fatathabbatu in wani fasiki mutumin banza yazo muku da labari ku yi mi aka ce ku tabbatar da shi ku bincika ku ji wannan labarin gaskiya ce ko ba gaskiya bace ba sannan sai ku yi aiki da wannan kuma an ka dauki rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai zaka ga haka aka rayu idan ka dauki Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wakilta shi akan ya kula da dukiyar marayu zakka da aka kawo ko dukiya da aka tattara da za a taimaka ma domin yaki ko wani abu makamancin haka domin yaki sai aka wakilta Abu Huraira ya zamanto shine mai gadi shedan yake zawwa yana sata wannan abincin da aka tara Abu Huraira yana zaune shi bai ga lokacin da mutun ya shiga cikin daki ba sai ga bull mutun ya hito ya dauko buhun hazi misali ko buhun wani abu makamancin haka sai ya shako shi yace wallahi sai ya kai shi wajen manzo Allah shedan zai rara kai shi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina shedan yace dan Allah ka taimaka mini wallahi mabukaci ne ina da ayya ka san sahabban manzon Allah akwai tausayi Abu Huraira sai shi tausayin shi yaji tausayi ayyan da gare shi sai ya kyale shi ashe magareci ne da asuba an kare sallah dama al'adan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne da an kare sallah asuba an kare wasu abubuwa na azkar da sauransu manzon Allah zai shiyo yace masahabbai ina mai tambaya a bashi amsa to sai manzon Allah ya tambaye Abu Huraira yace ya ka karata kai da bakonka na shiya wannan yake nuna ashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ne Allah ya bashi labari Abu Huraira yace gashi amma manzo Allah yace wallahi ba zai dawo ba in taimaka mishi yara gare shi kaza kaza sai manzo Allah yace kariya maka sai ya dawo Abu Huraira yace tun da yaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mishi sai ya dawo yace wallahi dama ya san sai ya dawo can kawai iya zauna kuma sai gashi dan ya sake fitowa ya shako shi saboda yana yin shiga tsoho ya zo mishi a wannan yace wallahi sai na kai kai wajen manzo Allah shedan ya sake ba Abu Huraira hakuri Abu Huraira tausayin ne ya kara kama shi ya kara barin shi yace wallahi ba zai sake dawowa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake tambaye Abu Huraira yace manzo Allah yace daga yanzu ba zai kara manzo Allah yace sai ya sake dawowa sai da aka yi uku ana uku ne Abu Huraira yace to billahi allazi yau babu wani tausayi yau sai mun je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai shedan yace ina yace ho yau ho da gaske yake sai yace zan gaya maka wani abu duk in zaka kwanta ka karanta ayatul kursi in ka karanta ta babu wani shedani ko kangararren aljani da ya isa ya zo ya cutar da kai a wannan daren to iya gaya mishi wannan saboda falala ce jin dadin falalan bai san lokacin da ya sake shi ba sai ya tsere shedan da suka hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi Abu Huraira sai yake ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari amma kadiba kaga mi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hodi game da shedan manzon Allah yace sadaqaka wa huwa kadhub yace yayi maka gaskiya gaskiya ya hodi in ka karanta ayatul kursi zaka kwanta babu wani shedanin da ya zo ya cutar da kai shi shedan ne ya hodi wannan amma manzon Allah yace shi wannan ha amma ho makaryaci ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce ƙarya ya maka ba saboda ya hodi gaskiya manzon Allah ya ce gaskiya yayi amma fa shi in makaryaci ne to wannan yake nuna maka ashe in mutun guda yazo maka da labari in mai gaskiya ne zaka gaskata shi to haka wannan khabarul ahad kin malam sai yace kaga da Allah yace in ja'akum fasiqun fasiq aka ce mutum guda aka ce in yazo muku fasiki ku tabbatar sai malam yake cewa domin wannan ilimin da malam ya bani ne shi yasa nake maida abin ga malam sai malam yace kaga fahimta abinda zamu fahimta mafhumuhu shine in mutumin kirki yazo in ja'akum adilun in adali yazo muku ba sai kun bincika ba kawai ku yarda gaskiya ce abin da yake nuni to wannan yake nuna ashe za a samu khabarul ahad dole a tabbatar da shi kuma ma Allah madaukin sarki shi yayi alƙawarin al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za su bace ba ijma'i ba za su addu'a kan ijma'i ba su bace sai malam yace to da zai zamanto wannan khabarul ahad da ake kawowa ba zai taba yiwa musulmi su haɗu akan abin da yake ba daidai ba Allah shi yayi alƙawarin wannan yace al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ta haɗu ba akan abin da yake bata ne to kaga wannan yake nuni ɗan uwa wannan ba maudu'in mu bane ba ban san ma me yasa ni na shiga cikin wannan bayanin ba a takaice ana nuna mu kuma lokaci yayi kuma ko ina ba mu je ba to kaga wa'annan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura Mu'adh zuwa ga Yaman sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Mu'adh innaka ta'ti qauman lalle kai Mu'adh zaka je ma wasu mutane min ahlil kitab daga cikin wanda Allah madaukin sarki ya ba su littafi sai manzo Allah ya ce falyakun awwalu ma tad'uhum ilayhi to ya kasance farkon abinda zaka kira su zuwa gare shi shine shahadatu alla ilaha illallah kace musu su sheda babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah ne kaga wannan yake nuna ashe abinda aka fi so da farko shine aqida tauhid a takaice ɗan uwa zan ce zuwa ga gaba ta gaba saboda lokaci ya tafi shine karkasuwar tauhidi ɗan uwa a takaice tauhidi ya kasu kashi uku akwai abinda ake ce mu tauhidul uluhiyya akwai tauhidur rububiyya akwai tauhidul asma'i was sifat tauhidur rububiyya shine suke cewa ifradullahi bi af'alihi kadaita Allah cikin ayyukan Allah kamar halitta Allah shi ya halice mu zaka ga ayoyi suna da yawa lokaci ya tafi ba za mu karanta ba ayoyi masu yawa da suke nuna Allah shi ya halice mu bal ya halice dukkan duniya gabaki daya to kaga wannan kamar halitta kamar arzawa kamar safkar da ruwa duk aikin Allah ne to sai ka kadaita Allah shi kadai yake wannan kada ka zo ka hada shi da wani kuma wannan tauhidin hatta mushrikan makka sun yarda da shi sun yi imani da shi domin Allah madaukin sarki yake cewa da zaka tambaye su wa ya halicci sammai da kasai fa sai yaquluna Allah Allah yace za su ce maka Allah ne ya halicci sammai da kasai ko mushrikan makka in suna cikin jin dadi ne suke iskancewa in sun shiga wahala billahi lazi Allah suke bauta ma Allah suke kira shi kadai domin Allah madaukin sarki a ƙarshen suratul ankabut Allah madaukin sarki yake cewa fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najjahum ila al-barr idhahum yushrikun Allah yace lokacin da wasu kafirai suke hawa jirgin ruwa ya shiga tsakiyar ruwa igiyar ruwa ta taso tana kada su Allah yace da'u Allah mukhlisina lahu ad-din suna bauta ma Allah suna kadaita Allah za su kira Allah fa idza rakibu fil fulki da'u Allah za su kira Allah shi kadai ba su hada shi da wani za su ce ya Allah kai ne kake tsiratawa ya Allah ka tsirata mu daga ruwan nan domin sun san matsiyatan gumakan nasu ba abin da za su musu a yanzu Allah da kanshi yake bada labari a cikin alqur'ani ballantana ka ce ai hadisi ne to alqur'ani ne Allah ya ce amma falamma najjahum ilal barri amma da mun tsiratar da su daga ruwan nan kuma sun ji su a ƙasa yanzu sun taka ƙasa Allah ya ce idahum yushrikun sai ka gansu sun dawo suna shirka la take kike muna kaza uzza ke kike muna kaza ke taimake mu kai muna kaza kaza su wanda suka ga mutuwa sun kirawa Allah amma wai yanzu sun ji dadi sun koma cikin jin dadi wai kuma sun koma wai suna ma Allah madaukin sarki shirka to wannan ka kwatanta shi da wasu da suke kiran kansu musulmai a yanzu wa'annan Allah ne ya bada labari kafirai ne ma amma in sun shiga cikin mawuyacin hali Allah kadai suke kira amma a yanzu wani ne da sunan musulmi wai shi yana kiran kanshi musulmi wai zai wadi sai ya kira sunan wani ya kira sunan shehi ya kira sunan wani wai wani zai kare shi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kadiba kaga wai adawa kafirai ha mushrikai sun tabbatar da ba su iya allolin nan da suke bauta ma na ƙarya ba su iya musu komai sai Allah wai amma yanzu musulmi kai zaka ringa kiran wani Allah wai in ka shiga matsala subhanallah Allah kare mu kashi na tauhidi na harko kenan kashi na biyu shine tauhidul uluhiyya shine ifradullahi ta'ala fi a'malil 'abd kadaita Allah cikin ayyukan da bawa yake kamar sallah sallah bawa ne yake mu muke bayin Allah mu muke sallah kada kai sallah da wani kamar zakka kamar azumi da zamu muke fuskanta Allah madaukin sarki ya kai mu watan azumi da rai da lafiya wa'annan duk abune da bayi suke yi to zaka kadaita Allah da bauta kamar kuma sai kuma kashi na tauhidi na uku shine tauhidul asma'i was sifat shine kadaita Allah cikin sunayen Allah da sifofinsa duk abinda Allah yace yana da shi ya tabbatar da sunan shi ne zamu yarda duk abinda Allah ya tabbatar da siffar shi ce ji gani hannu siffar Allah ce amma ba mu sanya ya yake ba shi Allah shi ya bar makan shi sani wannan duk kuskure ne ka ringa tunanin to ya idan Allah yake subhanallahi wannan kuskure ne bid'a ce ma Imam Malik wataran yana zaune sai ai an ce ar-rahmanu 'alal 'arshi stawa Allah mai rahama ya yi daidaita a saman al'arshin sa madaukaki sai wani yazo yake tambayar sai Imam Malik wai to ya ne ne Allah ya daidaita akan al'arshi sai Imam Malik yace al-istiwa ma'lum al-istiwa yace ita dai daidaito mun san me ake ce ma daidaito yace wal kayf majhul yace amma dai yaya Allah ya daidaita mu bamu sani ba Allah bai gaya mana ba saboda haka babu ruwan mu mu kawai zamu hadu abinda Allah ya hadi ne kadai ba mu karawa ba mu ragewa yace kai was'alu anhu bid'a yace kai tambaya akan ma yaya Allah ya daidaita yace bid'a ce ku fitar mun da shi daga cikin masallacin nan to kadi ba kaga amma a yau wani zai zo yana cewa ai ka ce Allah madaukakin sarki yana gani sai yace wai ka ce ka siffanta Allah da mutum a'a ba kai da kace Allah yake gani ka siffanta Allah da mutum ba shi da yace ka siffanta Allah da mutum shine ya siffanta Allah da mutum domin shi a karan kanshi ya yarda jaki yana da ido amma idan aka ce ido idan jaki baya cewa an kamanta shi in an ce mishi shi iya da ido baya cewa an kamanta shi da jaki saboda ya san idan jaki daban idan mutum daban to in banda tabewa da tambada da iskanci sai Allah wai a ce Allah yana gani kace wai 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 an siffanta shi da mutum shi ai Allah ya daukaka game da komi duk siffofin shi madaukaka ne karshe bayi kuma siffofin mu ne da na kasu Allah yana gani mu ganin mu wannan abun kadai da an zo an sa wani abu yanzu an kare ni an like min idan wannan shikenan ban ganin komi amma Allah madaukin sarki ka shiga karkashin kasa ka boye yana ganin ka ba abin da zaka iya boye ma Allah to shikenan sai ka ce an hada Allah da wani ba daidai bane ba mutane su daina sarrafa maganganu yanda suka ga dama wannan a takaice shine karkasuwar tauhidi ɗan uwa lokaci yayi ya kamata mu dakata daga nan kuma gaskiya kaman ma ban ma ce ko ina domin akwai gabobbun da ya kamata a tabo amma Allah madaukin sarki dai ya sa mu abin da muka yi albarka shi yasa suke cewa khairul kalami ma qalla wa dal Allah madaukin sarki ya ba mu lada inda muka yi daidai inda muka yi kuskure kuma Allah madaukin sarki ya gafarta mana dama a zo a aje ka gaban malamai a ce sai ka yi magana dole hankalinka a tashi zaka shi ka duk ka takura to amma kamar yanda wani dan uwa ne yake cewa idan aka ce ka ce kada ka ce ba zaka ce ba domin zaka nemi ka ce wata rana a ce baka ce ba to an ce in ce shi yasa sai nayi biyayya saboda biyayya ga malamai abu ne wanda yake mai kyau to ɗan uwa kamar yanda aka ambata wannan littafi da naga an dan raba ma wasu wani littafi ne da ake ce mishi aqidatul atfal aqidar yara domin shi ne wannan littafin yayi shi ne dan a koya ma yara ba dan koyo saboda yara su ringa har da ce aqidan musulunci tun suna yara kafin su girma to sai yayi wannan littafin kuma littafin zaka same shi mai sauki ne kwarai yayi na ɗaya yayi na biyu ban san ko ya ci gaba da yi ba amma dai tabbas ni na taba gani na ɗaya da na biyu ban san ko ya ci gaba yayi na uku da na hudu dai ban sani ba to wannan malami ne dan Najeriya ban san wace jaha yake ba ana ce mishi Abu Musa al-Ash'ari sunan shi amma Isa ibn Umar bin Abdullah to wannan littafi ne da zai mana bayani akan tauhidi insha Allahu ta'ala bayan azumi in muna da rayuwa duk wata rana mai kama irin ta yau ranar samedi ranar asabar zamu yi kokari mu ringa karanta wannan littafi zamu fara daga farko zuwa karshe muna fata Allah madaukin sarki ya kai mu lokacin ya kuma sa albarka a cikin karatun da zamu akwai malam yana kusa na san malam suna da abubuwan cewa to zamu bar malam ya dan zazzage mana assalamu alaikum warahmatullahi
alaikum salam wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh an goma salbanka mun shi wato ƙoryen ƙoryen bayani ko muhadara daga bakin malam muna fatan Allah subhanahu wataala ya sawa malam wannan aiki dashi a cikin mizanin shi na hasanat bayani akan wato aqida gulbi ne da za a baiwa malam lokaci daga nan har zuwa sahi wallahi ba zai gama ba don ana zancen haƙi ne na Allah subhanahu wataala da manzon shi shi kuma haƙin su ayi gulbi ne bai da ƙarshi la nafa da limai to shine kenan kadai zamu iya cewa abinda malam ya wato amfanar da mu da shi muna fatan Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon aiki da shi kuma kamar yanda malam yayi bayani kan littafin da za a yi karatu kan shi kenan duk wanda bai da shi yayi kokari ya mallake shi ko kuma in Allah ya kai bayanin da za a dawo karatu ba mu sani ba abinda Allah yake nan an same su za a wato rabawa mutane muna fatan Allah subhanahu wataala ya ba mu dacewa kuma ya kai mu wannan lokaci kenan za a tsaya da karatu dama yau takaitaccen bayani ne akai saboda madkhal ne ka san menene aqidan menene za a magana kan shi dan la tasul bila asul ba zai yi ka fahimci abinda ake so ka fahimta ba sai ka rike sila sai ka rike dalili kenan insha Allah zuwa bayan Ramadan zamu tayar da wannan karatu a dukkan ranar samedi insha Allah a dukkan ranar asabar sannan kuma zuwa bayan sallar halwa yau insha Allah zamu tayar da karatun mu da muka saba gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na hadisi na arba'una hadisi kenan duk wanda Allah ya ba dama zai yi sanarwa kuma zai iya zuwa dan mu amfanar da junan mu baki daya Allah subhanahu wataala ya ba mu dacewa subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين